yar Fulani. Ku sauka yar, ku sauka riga dai dan garba. Wayanta ya hana ka. Ku sauka riga. Waya ka shugaban kwabewa.
Alhaji Umar taga, Alhaji Umaru. Alhaji Umar na Gauta. Umar dan mutanen Gauta.
Waye ga shugaban kudewa
Alhaji Umar dan mutanen Gauta na Tahiru
Waye ga shugaban Sechali
eh na Tahiru su ka kamsila
gaban Isa na Malamawa
to hakan
shugaban Dalladu mai kallon shugaban na Mali
amman Kano municipal dan garba
shugaban su jengen
yawa
na Tahiru
Kano municipal
kana Kano municipal
yawa dan garba
kaje Yusuf Baita na yaba mai
Alhaji Yusuf Baita
ciciya man dan municipal ne
na Abdullahi
Yusuf Baita na yaba mai
wannan ciyaman din municipal ne
dan gaishe mun da mata
Sumana dan Ilori
ga sako na ku dai gaya mai ni kauna san nake
eh Alhaji Shaba lafiya ki
Muhammad Shaba lafiya ki
ya sabu ba mu kyauta dan garba
cali maganan nan mai dada ta
Alhaji Shaba lafiya ki
ba wannan ba cali na ba
kai dan garba
akano mutum mazaba ba mazabi
a ni ma ban zaba jam'iyya ba mu jam'amina ba ko ni mutum nake so yawa yawa
kaga cali na rufe ka
yo ai duniyar ta yanzu
dan garuka ne kai ake ishewa
yo duniyar ta yanzu mu jam'amina ba ban zala ai ban gane kan Kano ba
yawa Abdul Hamid jija mujin zahani mana ganin ka sai kudar ka mun ce ku ci baya banda baba cija yayi gaban ku gunga arna kai ko kular ma ba ku gani ba ayya san wannan abu hukuncin ubangiji ne
na dan juma ma ajin kudin walawa ba
Thank you.
Aminali
Babangida Ali Tambulani Lavida Ali Tambulani
Lati Dunia Dangerba
Mutara Ali Tambulani Abba Ali Tambulani
Bizi Kwaki Sarki Isa Ali
Dangerba
More music at HouseOfSongs.com.